A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu a wannan mako mun samu bakoncin wata matashiya Adeshola Komolafe wacce ta bude kamfanin aikin jarida da tallace-tallace domin yada manufofin kungiya masu zaman kansu na gida da ma waje. Adeshola ta ce sukan gudanar da bincike ga ma'aikatan da ke bukata ga kuma yadda hirinmu ta kasance da ita.
Ki tare mu. Sunana Adeshola Komolafe.
To ba mu labarin ki.
Ah sai ni a Kaduna. Na yi makaranta a Kano kuma na fara aiki a Jigawa. Yanzu ina da business nawa Abuja. Ina da Integrated Marketing Communications Company ana kiransa Media Insight.
To kin ce kin yi makaranta a Kano, me ne san zangon karatun ki?
Okay, na farko na fara da BSc a Political Science, na gama BSc na kuma Bayero University kuma na je na yi Masters a Public Policy and Administration.
Kuma wannan office din naki da kike da shi a Abuja, wani irin aiki kuke yi?
Muna Integrated Marketing Communications, muna aiki ma government, muna aiki ma su international development partners kamar su DFID haka.
Wani irin aiki kuke musu? Kin ce da Turanci kika faɗa kamar kuna kamar aikin jarida ne ko talluka kuke yi wa kamfanonin nan. Kenan kina nufin kuna yada waɗannan hukumomi ko ma'aikatu ayyukan da suke yi manufofin su ga al'umma?
Eh.
To kamar mutane nawa ke ce shugaban ma'aikatar taki, kina da mutane a ƙarƙashin ki?
Eh, ina da mutane kamar 30.
30 kike babban ma'aikata ce?
Ai to, well, muna trying dey, muna kokari. Muna da su video editors, muna da su content developers, muna da su copywriter, dukkan su suna da aikin su.
Kenan a take ita kamar aikin jarida kike yi?
Akwai aikin jarida shi muka kira, muna kiran shi media relations. Shine na jarida. But aside from that muna da irin abubuwa kamar su media research, media content analysis, media
misali kamar ma'aikata, wata ma'aikata misali kamar defeat din za ta iya zuwa ta ba ku aiki sai ku yi musu bincike akan aikin da za su yi ko ku iya
fitowa. Eh, kamar irin suna zuwa wurin mu musu kamar irin media research ko media content analysis ko impact assessment ko training haka.
Yau muka musu wajen horar da mutane.
To madalla Adeshola, ga hira ta dauko dadi a tara mako mai zuwa domin jin ci gaba da hiranmu da ita. Ta fannin gwagwarmaya kasancewar ta ba yar asalin arewa ba, amma ayyukanta sun fi tasiri a arewacin kasar nan. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.